babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke zama anguwar mai tama a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abiora Afioga shine dai wanda ya yanke wannan hukuncin akan cewar har ilau dai jam'iyyar APC a jihar Taraba ba ta da dan takarar gwamna sakamakon ba a yi zabe bisa ka'ida ba hakan ta sanya kotu ta sake rushe wannan takarar ta kuma sake bada wa'adin kwana 14 a gudanar da zaben fidda gwani sanata Yusuf A Yusuf wanda ke zama sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya yana daya daga cikin wadanda suka sayi form suka cike domin shiga takarar neman kujerar gwamna a jami'ar APC a jihar Taraba wanda kuwa ya ruga kotu da rubin cewar ba a yi zaben fidda gwani a jihar ba kammala wannan hukuncin ke da wuya nan take kuwa sai muka tattauna da shi ta wayar talaho yayin da nayi masa tambaya kan cewar ko menene ma zai ce akan wannan hukunci da aka yi
a mun yi imani don abu ne wanda ba a yi ba kuma mun yi imani da muka zo kotu za mu samu wannan irin hukuncin ce alƙali Allah ba shi basira kuma ya tashi ya ce a kai da fata ya tabbata shi no an yi adalci
yanzu ita jam'iyyar taku ta APC shin kana ganin za ta gamsu da wannan hukunci ta yi shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani
to ai a siyasa ba za a rufe duka hanyoyi ba sabili da yin abu ne na siyasa dole ne a duba wace hanya yin za ta ga ce in za ta ga ita jam'iyya wanda kuma mun kake gani yin a yanzu da ko ta ga ta hanya wanda za ta fiye wa jam'iyya yin yadda ita APC za ta samu wa'anda wanda za ta tsaya ta ta a cikin takarar ta yin a Taraba
alashi bangaren kuwa sanata Emmanuel Bwacha wanda ke ayyana kansa a matsayin dan takara wanda kotu ta rushe zaben tako bayyana cewa kada ya kara ayyana kansa a matsayin dan takarar gwamna na jami'ar APC a jihar Taraba ta baki mai magana da yawun sanatan wato Rikoin sai muri shi kuwa cewa yayi
shari'ar nan ba bambanci da shari'ar da Federal High Court ta yi a Jalingo so ba sa so su contradicting kansu so mu kuma mun riga mu appealing judgment na Federal High Court Jalingo so wannan din ma dissenting za a yi da shi za a appealing na shi conducting another primary election zai zama mana the last option da za mu doka a wannan tafiya because muna so mu tabbatar cewa the right thing is done legally and otherwise
nan ta je kuwa wasu magoya bayan jami'ar APC a jihar Taraba wasu kan yi murna cewa an yi adalci wasu kuwa na ganin akasin hakan Alhaji Abubakar Naira wanda ke zama dan jami'ar APC kuma a jihar Taraba shi kuwa cewa yi
gaskiya mun muna da shi kuma mun yi na da shi dalilai kamar haka kuma shine duk abin da aka yi ba kan gaskiya ba idan gaskiya gaskiya bayyana dole duk da sun gaskiya
a halin yanzu dai sanata Emmanuel Bwacha ta baki mai magana da yawunsa suka ce dai sun riga sun kammala dukkanin wasu shirye-shirye na ɗaukaka ƙara a kan wannan shari'ar a nashi ɓangaren sanata Yusuf A Yusuf wanda ya yi nasara a kotun shi ma ya ce ko da an koma fagen zaben fidda gwani a jihar Taraba a gangashin tutar jam'iyyar APC dai zai shiga takara kuma yana da yini zai yi nasara za a iya cewa dai ba a san mace tuwo ba sai miya ta ƙare a wannan dambarwar da aka jima ana fama da shi a tutar jam'iyyar APC a jihar Taraba Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.